Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin kashin na Abuja akan mitoci 16, 21, da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko kashin hausa.com kazalika za iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Niyya Sarauniya da Danon a Jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja a shirin za a ji cewa shugaban karamar hukumar Ningi yayi hukumar cewa akwai miyagun iri a dazukan gewayen yankin da kan tace mutane
nan jikin Ningi local government din nan ya zo aka mutun da daddare sai daga mutane sama da 50 da bindigogi sun wuce
a jamhuriyar Niger hukumomi na daukar matakan tallafawa harkokin noman rani
wanda ke noman damuna ya kawo karshe yanzu za mu tsankari noman gandai
to babban ɗan Boko Haram na kaucewa zuwa sarkanin horar da su a Malam Sidi da ke jihar Gombe
most of the surrounding don't want to go to operation Sud Corridor
yau Litinin muna dauke da gauran matasa na BOA da Nasiru Adamai Hikaya ke gabatarwa za mu kammala da sharhin jaridun Najeriya farko a dakaci labaran duniya daga Washington DC
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makili Taliban mai mulkin Afghanistan ta faɗa a jiya Lahadi cewa tattaunawar gaskiya tsakaninta da Amurka ta yi ma'ana ainihin a Qatar tattaunawar farko kai tsaye da shugabannin bangarorin tunda kungiyar ta musulunci ta kwace ikon kasar bayan da Amurka ta janye sojojinta a ƙarshen watan Agusta an yi tattaunawa masu zarfi a taron da suka yi akan muhimman batutuwa kana ana kokarin inganta dangantakar diplomasiyyar su inji kakakin Taliban Suhail Shaheen a wani jawabin sa bayan taron kakakin ma'aikatan harkokin wajen Amurka Ned Prince ya faɗa a wata sanarwa da ya fitar da yammacin jiya Lahadi cewa an gudanar da tattaunawa da Taliban da gaskiya kana da kwarewa ya ƙara da cewa za a yi wa Taliban hisabi da ayyukanta ba wai da kalamanta kadai ba an dai fara taron ne a shekarun jiya Asabar a Doha babban birnin Qatar jama'ai sun faɗa a jiya Lahadi cewa yan sandan Bangladesh sun kama akalla yan gudun hijiran Rohingya 16 a wasu jerin samami a sansanoni a Dhaka biyo bayan kashe wani babban shugaban yan Rohingya din wasu da ba san ko su wane ne bane to har mai dan raji mai ra'ayin yan mazanjiya Muhibbullah kwanaki 10 a wajen ofishin sa a Kutupalong sansanin yan gudun hijira mafi girma a duniya da ke kudu maso gabashin Bangladesh iyalansa da yan uwansa shugabannin Rohingya suna tuhumar kungiyar yan bandagan nan ta arkan Rohingya Salvation Army wato ARSA cewa ita ce take kai hare-hare akan jami'an tsaron Myanmar suna masu cewa fice da Muhibbullah ke yi yana fusatar da kungiyar zargin da kungiyar ta ARSA ta musanta cewa tana da hannu a kisar dan shekaru 48 yana samun karbuwa da kuma mutuntawa kani shi aka fi saurare a fafutukan raji yan gudun hijiran Rohingya kusan 800 da suka arce daga Myanmar zuwa Cox Bazar a Bangladesh bayan da sojojin Myanmar suka fatattake su a kauyukan su a shekarar 2017 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a jiya Lahadi Papa Roma Francis ya haɗu da Gloria Cecilia Navarez ma'aikaciyar yada addinin nan daga Colombia wuni guda bayan da mayakan jihadi a Mali suka sake ta bayan sun tsare ta sama da shekaru hudu inji kakakin Father Vatican an yi garkuwa da Sister Gloria ne a ranar 7 ga watan Fabrairu shekarar 2017 a kudancin Mali a kusa da iyakar ta da Burkina Faso inda take aiki a matsayin mai yada addini a wannan safiya kafin buki mai tsarki da kaddamar da mashawartan shugaban Katolikan Papa Roma ya gaida Sister Gloria Cecilia Navarez har Colombia nan da aka kubutar da ita Matthew Bruni yana faɗa a wata sanarwa Fadar shugaban kasar Mali ta sanar da sakin Sister Gloria a ranar Asabar a wata sanarwar da aka kafe a shafin Twitter Fadar shugaban kasar ana jinjinawa karfin zuciya da ta samu tare da hotunan da aka dauke ta bayan an sake ta bayan karancin ruwa na tarihi a dabdin jihar California ta Amurka a cikin kakar rani an rufe babban injin bada wutar lantarki da yake bashi ruwa a dabdin Hoover da ke Nevada ɗaya daga cikin manyan injunan bada wutar lantarki a kasar aikinsa ya ragu da kashi 25 cikin 100 idan aka ci gaba da samun wannan fari jami'an tarayya sun ce dabdin Arizona zai daina bada lantarki a cikin 'yan shekaru masu zuwa tsananin fari da ake fama da shi a dam-dam ɗin ruwa a yammacin ƙasar ya rage samar da wutar lantarki da ake samu daga juyawan ruwa kana ya kawo matsala ga samar da wutar lantarki a yankin yayin da mummunar yanayin yake ƙara matsalolin sauyin yanayi masu aiki suna kokarin daina amfani da lantarki da ake samu daga kadawar ruwan ana sa ran wutar lantarki da ake samu daga ruwa zai yi ƙasa a wannan shekara idan aka kwatanta da shekarar 2020 a cewar hasashen tarayya a kwana-kwanan nan hasashen da ya maida hankali ne akan jihohin yammacin Amurka da ke dogara kacokan akan wutar lantarki da ake samu daga ruwa kana wutar California zai iya yin ƙasa da kusan rabi A jiya Lahadi, 'yan majalisar dokoki da 'yan siyasa masu sassaucin ra'ayi a Italy sun yi kira da a soke dokar da ta kafa kungiyoyin masu tsaurin ra'ayi wuni guda bayan zanga-zangan kin jinin allurar rigakafi wanda shugabannin masu aƙidar 'yan mazan jiya suka iza su zuwa gidan hukuma a birnin Rome. Hukumomin sun faɗa cewa masu zanga-zanga 12 ne aka kama ko kuma aka tsare su ciki har da Giuliano Castellino, shugaban jam'iyyar masu ra'ayin riƙau ta Forza Nuova Party. Mutane 10,000 ne suka shiga zanga-zangar ta ranar Asabar ta kalubalantar matakin da gwamnati ta sanya wa duk wani ma'aikaci da ya samu katin shaida da ake kira Green Pass idan mutum zai je wurin aiki daga ranar Juma'a da ke tafe. Wannan takardar ita ce za ta tabbatar da mutum ya yi allurar rigakafin COVID-19 akalla sau guda bayan mutum ya warke daga kamuwa da cutar ko kuma gwaji ya tabbatar da ya kamu da cutar a cikin 'yan kwanaki biyu. An ji masu zanga-zanga ta shekarar jiya Asabar suna ihu suna cewa Giuliani. Castellino wanda ya shirya tashin hankali a baya an haramta masa shiga zanga-zanga a birnin Rome wanda ake zargin yana ɗaya daga cikin 'yan jam'iyyar Forza Nuova waɗanda ke iza magoya bayansu su mamaye halkwatar hukumar kwadago ta ƙasa. Haɗakar kungiyoyin kwadago a Italy sun ba da goyon baya ga takardar Green Pass domin tabbatar da kariya ga ma'aikata idan sun je wurin aiki. A ƙarshe, a jiya Lahadi an kai shugaban jamhuriyar Czech Miloš Zeman a asibiti wuni guda bayan da ƙasar ta gudanar da zaben majalisar dokoki inda shahararriyar jam'iyyar Prime Minister Andrej Babis ta zo ta biyu. Lamarin da ya zo da al'ajabi kana Zeman zai taka muhimmiyar rawa wajen kafa sabuwar gwamnati.
Labarin duniya aka saurara yanzu za mu shiga babin rahotanni al'ummar kasar Bura da ke karamar hukumar Lingi cikin jihar Bauchi sun bayyana cewa masu karkuwa da mutane sun amshi fiye da naira miliyan 70 a wajensu a matsayin kudin fansa bayan da suka sace mutane a yankin shugaban karamar hukumar Lingi Mahmud Hassan ya furta haka zanta wanda yayi da manema labaru Abdul Wahab Muhammad ya aika mana wannan rahotan
shugaban karamar hukumar Lingi Mahmud Hassan Tabla yace an samu rahoto daga mutanen yankin musamman manoma game da bayyanan wasu bakin fuska daga Zamfara da yawan su kai 5,000 suna zanne a dajin sun sassare bishiyoyi sannan kuraɗen fansan da suka karba suna kai su Zamfara
sai su ga mutane sama da 50 da bindigogi sun wuce to waɗancan da suke ta wancan yankin ta magamagumu suke shigowa ta wajen tulu ta rishi suke fakkewa a nan wajen dan presently muna samun report intelligence daga Maiduguri cewa akwai motoci sama da 30 sun fita daga dajin Bauchi sun tafi akwai ƴan isuwa suna kiransu da su zo Bauchi akwai mafaka da zasu zo su zauna tunda a can an addabe su wannan mutanen da suke zauna a cikin Zamfarawa ne suna kama mutanen mu su shiga da su jejin kuma a ce akai Zamfara kudin fansa an kuma tabbatar statistically mutanen nan sun kai gidaje 2,000 a cikin dajin kuma suna zaune suna noma sun yi masallacin Juma'a ma kuma ba za ka je ka musu kidaya ba ba za ka je ka sumakatin zabe ba ba za ka je ka musu rigakafi ba ba za su yadda musu makaranta ba saboda haka duk wani agency da kamata mu a karkashin ikon mu sanar mun sanar tun 2012 suka fara zama kuma har yanzu suna ciki so wannan shine danjar da take cikin wannan wajen duk masu gona da ta shafi wannan kusan jikin jeje ba sa iya zuwa kamar coordinator mai girma gwamnati Alhaji Mata Bura baban mataimaki na a gonar sa a jikin bakin wannan jejin take anan aka zo aka ma ba gan shi ba har yanzu tun February kuma aka ce akai kudin Zamfara kuma aka kudi naira miliyan 1,500 kuma ba sau shi ba kuma Zamfara wannan ne anan wannan shine abin a tausaya ne abin a duba ne
da yake bayani a hukumance commissioner kananan hukumomi na jihar Bauchi Alhaji Nuhu Zaki ya ce gwamnati ba ta yi ƙasa a gwiwa ba da samun wannan labari
lokacin da farkon labari ya zo mana daga yankin Nangi local government musamman wajen Bura zuwa Sama zuwa Batu Lame zuwa Sutulu an tsaya da gaske don ganin cewar duk abin da ya kamata a yi shi a sa idanu akan wayannan bata gari da za su shigo daga an samu labari a sanar kuma Allah ya taimaka muna da kungiyoyi na masu sa kai don tattaka duk wanda suka tamu miyagu ne suka shigo mana wannan jaha ta mu ko sun kai nawa ne za su tankare su kuma mai ginawa gwamnatin jihar Bauchi yana bada gudumawa don ganin cewa duk abin da za a yi a ga cewa an samu zaman lafiya a jihar Bauchi duk abin da zai kashe
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya
a jamhuriyar Niger hukumomi na daukar matakan tallafawa harkokin noman rani don kara bunƙasa hanyoyin samar da abinci daidai wannan lokaci hukumomi da masu hannu da suni na samar da kayan aikin noma ga gidan gona daga Damagaran ga rahoton Tamar Abadi
majalisar mashawarta ta jihar Damagaran ta bada tallafin ta ga hukumar gidan gona wanda suka tashi miliyan 9 na sefa Hassan Adamu shine shugaban majalisar mashawartan
wanda ke noman damuna ya kawo karshe yanzu zamu tantari noman gandari ya kamata a ce an yi tanadi na kayayyaki wanda za a amfani da su na yakin da ɗan cije-cije kamar na kwaruka shi yasa muka gani ya kamata mu kawo tallafi ko mun kawo musu tallafi dangance da yanda suka yi bukata mun tambaye su menene bukatar su sun aika mana a rubuce kuma gashi nan a gaban su a gaban ku mun kawo bakin gulgudi taimakon majalisa duk fannin da ya kamata insha Allah mu kama a majalisa mu ashirye muke indai muna da abin da zamu kama musu zamu kama al'ummar mu insha Allah
a cewar Ibrahim Musa director na hukumar gidan gona ta jihar Damagara tallafin abin da suke jira ne tuntuni
hado ki ta zo daidai da zama tuntuni muna nan mun yi kasafi zamu bada su baroka duk waɗanda suke aiki tunda akwai malamai musamman waɗanda kai ma horo waɗanda kike ma gurgurda da fito center su za a ba wannan kaya kwari za a duba Alisa a kai musu a ba su ran su yi aiki kuma manoma su ci more wannan tallahi
ka ce za a kai kwari kamar a kota maskala ce ta kwari a kwarirka
to ko san noman rani ko noman randama yana tare da kwari da wuya a yi noma ba tare da huskanci kwari ba musamman akwai su shukoki wanda sai an samu su magani
wani kira ne a yanzu za kuma kamar manoma da sauran al'umma na karkara
mu tashi mu zagi damki mu yi aikin wannan noman rani tunda mun gani noman damana shekara zuwa shekara wani lokaci yana kada mu kenan wannan noman rani shine zai kama zai taimaka ya tare mutane dan saboda su samu su rabu da zuwa kamar tabarada da sauransu to lalle kun mun gani sosai yana taimaka da wannan kokowa da wannan zuwa tabarada yana taimaka da tamuwa da ake samu cikin gidajenmu kuma yana taimaka mutane suna samun amfani sosai in ka saida za ka samu bukatunka na lakwal na likita da sauransu
yanzu haka kuma gwamnati da masu hannu da shuni tuni suka fara kamawa don noman ranin ya inganta a kauce ma matsalar matasa ta zuwa tabarada da kuma karancin abinci
kowace shekara gwamnati yana dahawa sosai a halin yanzu ma wurin da muke mun samu kamar inji 22 na barwa daga hannun gwamnati wanda shi ma insha Allah kwanan nan za a rarraba cikin kwarruka kuma akwai wata project prodaf wanda shi ma ya kawo magani na kashe kwari wajen lita 750 an kawo mana kuma injuna shi ma na kashin kwari 47 duk dai prodaf ne sannan kuma akwai injuna na barwa a halin yanzu wanda an fara kawo su mun samu kama inji 123 a halin yanzu to kun gani da gwamnati da masu hannu da sun yi sun kama sosai kira ne muke ma don masu tashi tsaye insha Allahu don ka mutumma gurin mana kokowa da yunwa da sauransu
Tamar Abadi murya Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger
muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja shugaban rundunar yaki da Boko Haram a Borno Manjo General Christopher Musa ya nuna damuwa cewa to babban ƴan Boko Haram ba sa kaunar zuwa sansanin horar da su sana'a da ke garin Malam Sidi a jihar Gombe daga Maiduguri Haruna Dauda Biyu ya aika mana da wannan rahoton
shugaban sojojin Najeriya na operation haɗin kai Bijo General Christopher Musa ya ce ƴan Boko Haram da dama da suka yi saranda kuma suka aje mukamansu ba su son zuwa cibiyar da aka gina musu don horar da su sana'o'i daban-daban da ake kira safe corridor da ke garin Gombe bijirina kundi ya da bayyana haka ne lokacin da yake karɓar wasu baki a ƙarshen mako a garin Maiduguri a ƙarshen jagorancin kwamandan da ake kira war college da suka fito daga cibiyar koyar da yaƙi
please these students you be here concentrate on it and see what best you can bring out one other aspect again I would like the college to look at is this aspect of surrendering maybe let's look at options. What are the options available on the cell? Because I know it has heightened a lot of tension within the people not believing whether it will work or it will not work and what options are available. Most of the surrenders don't want to go to operation safe corridor.
It's a chance for the tribune to come and meet the guri. Gaga kumeda hankali akang abu abin da za a koyar muku kuma ku zama masu azaka wani bangare ne ki so ku lura shi shine bangaren wannan mutane da suke saranda ya kamata mu duba wannan bangare dan yanzu haka ya haifar da shi ce kuce a cikin jama'a wasu na ganin wannan mai yiwa ne wasu kuma suna ganin hakan ba mai yiwa bane yawancin mutanen da suka ace makaman su ba su je inda muka tana za musu wato wajen operation safe corridor shine abin da zamu duba dan mu samu batun ra'ayi zai haifar da dame ido mu kuma wannan jiyata wannan shine lokacin da ya kamata a ce mun ka karshen wannan yaki hakan nan kowa da kowa ya gaji soji da officer sun su a shirye suke su ga cewa sun ka karshen wannan yaki hakan nan suna so su ga an samar da zaman lafiya shekara 12 ana fama da matsala guda a cewar tiyata commander Major General Christopher Musa shi ko commander rundunar sojan Najeriya na sashi na biyar Major General SC Odunwa cewa yayi
Army War College Nigeria participants of course 5/2021 are here together with faculty members at headquarters Joint Task Force Northeast Operation Hardinkai on operational visit.
Business General ST Odunwa yace amiwa kullashi aji na biyar su suka halarci wannan taro wanda za a horar da su yadda ya kamata wanda suka zo da karban koro na musamman za a horar da su yadda ya kamata a cewar commandant Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaishe ka Haruna da miliyoyin ma'abota sauraron muryar Amurka so hudu a wuni. Ga shirin mu na gaba.
Zauren matasa.
Ba sauraro barkinmu da dawa sabon shirin zauren matasa na BOA dake tabo abubuwan dake ci matasa tuwo a kwariya da hanyoyin magance kalubalen da ya hada da yaki da jayayci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa na BOA kan kyawawan dabi'u Anas Sani Kafinta ya tabo batun rashin kyautatawa iyaye da hakan ke nuna rashin tausayawa a tsakanin wasu matasan ga magabatansu. Matasan da suka hada da Ya'u Yakubu Yobe, Yusuf Abdulrazak, Shamsuddin Iliyasu, Abubakar Musa Saulawa, Ibrahim SD Kuswa Zaria, Sambo Jibrin Sambuja da Adamawa, Hawa Abubakar, Anas Sani Kafinta, Buhari Yunusa Kumriya da Kabiru Idris sun bayyana ra'ayoyinsu a zaurin da ya zauna a ofishin muryar Amurka na Abuja.
Yanzu da zamu samu lokaci ko na hutun makaranta ka ganci a jiya kashi da babu wance inna wance za a danyi kwana biyu kwana uku to wannan kusanci da muka yi da su din nan ko muke yi wani da su da fiye da yanzu yana taimakawa hamu ba in kisa abubuwan tattare da su ka ji gurin wannan yau wannan satin kafin hutu ka daga kasa zuwa wajen kakan ka wancan to duk irin wannan yana taimaka ma al'adu amma duk wannan ya gagara to yanga
amma da zo wata sa
ina zo Anas
mata
bari kafin ja da kai magana Anas akwai abin da ka dauko
gaskiya ne yanzu
ka fi karfafa cewa hanjin jimina yanzu ina jin akwai ko wata dabbar da za a yanka a bar hanjin ma akwai da na zubarwa ai yanzu yadda ake fama da matsalolin na ga do hanjin ma
ta ci da kwalba a ciki da sauran wasu abubuwan da ba za a ci ba ba yanda za a ci wannan hanjin to saboda haka yanzu abin da ne nake so in faɗa ko zaka ga matashi a gida yanzu daga ya an samu kuɗi ko da gidan nan nasa family house ne zai ware gefensa ne kawai zai gina ɗakin sa mai kyau ya sa katifa da plasma da komai da komai na zamani da wayarsa mata kai hatta wayar hannu Alhaji waya tana nan capacity capacity ne sai ga mutum ya sai waya ta 100,000 bai san amfanin wayar ba iya kace ya kira ai kira ke kalli bidiyo alhalin wayoyin nan da aka yi hanyoyi saboda yanayin girman waya yanayin amfanin da za ta yi maka wannan ba magana al'adar bature a nan gurin mutum ne zuci da rashin
tafiya ba a baya ba waya
maganar da nake
a baya ba waya amma da kafa kafa za a tashi
yau bari mu ga abin da jada zai faɗa
maganar da nake so na yi tun dazo akwai maganar da Kabiru ya kawo maganar da zumunci shi ma yana kawo matsa wajen tabarbar al'adu don me yasa na kawo ka a yanzu haka ya kan mutu ya dauke je ziyara waje iyaye ko kakannin shi a kauya kaza ce ai kakan ku kaza ga kaza ga kaza za dinga dauka tarihi na al'adu wanda suka tashi da shi na gaba kuma har yanzu game da asalin maganar da yau ya fada a yanzu haka abun da ya kawo matsala tabbas mun dauki al'adun yanzu in ka duba zanta kewa mu a kasar nan ban mun dauki al'adu ne na turawa ne 99% rayuwar da muke ba da tura muka dauka
don me sa
yanzu haka dalilin da sana kawo wannan magana yau ina zuwa bari ka misali
wani malami
ina da misali
a unguwar mu cikin ba kai da nayi wallahi mujjan yanzu ba Anas wannan riga yasa da jilis da tishar ba Kadiru shi ma irin kayan yasa in dai ka zo tawun sallah sai ya jawo ka yace fita masallacin nan yau da a ce ana irin wannan da za mu iya kasancewa a ga yanzu ba ganin da yanzu
ka dai ko da irin wannan da ka in baka sa hula ba ba za ka tsaya a saman da ba
yana da
yanzu ce mai tsaye fin ka duk jiki ne abun da zauka ce 95% muka doki tabi'a ne na turawa yanzu for example yau matashi ya tashi gina family house for example yanzu gina flat din shi in mai cin su Allah mai cika wato sai doki uwan shi ya je gina mata ciki da falai ajeta ya raba ta da asalin matan baba matan baban gabaki daya da kannin su wanda suke hada uwa wanda suke hada uba da sauran su gabaki daya zai bar su a gefe shi diga sai uwan shi sai wanda suke hada ciki daya suka fita don da su ne kada zai dinga mu'amala annan karan kanshi in ka duba nan ma mun ba ya bar sauran yan uwan sa a gefe ya bar sauran matan baban shi a gefe
a gida ma ka iya nuna wari
a gida ba daga nan kuma alada wanda kuma mun tashi al'ada muka samu yau in asali in tsoyen rasu for example babba a gidan shi zai zo ya doki kannin shi wanda ya ci da uba da kannin shi ya fi fife da kannin shi wanda ya hada ubawa da su fiye da kannin shi wanda ya hada uwa da uba daya tare da su a da tashin da muka tashi muka samu wallahi mun riga mun tashi mun samu wannan an tashi tsoffin mu iyayen mu dai a yanzu haka zaga sun fi fifi ta kannin su ma wanda suke hada uba da su
aida da
aida wanda suke hada
dangane da zumunci ma dangane da zumunci ma kawai da aka ce an dace nan na tabbatar da cewa mun goyi bayan mun
ko aka ba
a dun turawa
na gaba
bana magana
kinai
a baya
wannan da
ni ba tun ka ajiye maganar funafune mu dawo kan maganar zumunci lokaci a baya maganar zumuncin nan da kuke cewa ba al'adun turawa muke kwaikwaya ba akwai kakanmu muna tare da shi yana bani labari ina ga Alhaji Nasiru in ka fito ta jihar Gombe ka san tazaran da ke tsakanin jihar Gombe da Fika local government ka san tazaran da ke tsakanin Bajoga da Fika da cikin garin Fika to kauyen mu da nake yana yammacin Fika ne amma kakanmu ya bani labari ya bani tarihin cewa akwai wani dan uwan mu a cikin garin Bajoga haka ne kan tashi da kafa ba jaki ba doki ba mota ba komai ya tashi da kafa ya je har cikin garin Bajoga ya kaiwa wannan dan uwan namu ziyara ya tarbe shi hannu bibbiyu su gana da juna ya tashi ya rako shi ya dawo to a yau na ga mutumin da ya kai wa dan uwansa ziyara da ya kai wa dan uwan ziyara sai dan uwan ya gaya wa fiyar sa yace a gaya mar ba hi da waya a hannunsa ne me yasa da zai zo bai sanar da shi cewar yana zuwa ba kaga wannan al'ada ce ta turawa zamanin kakanmu bai ban tarihin cewar in ya tashi je gurin dan uwansa yana cewa ya bai sanar da shi zai zo ba bai taba fadan wannan ba ai lokacin ba waya ne
kaga to ba waya amma kuma ai da kafa yace koda
shausu kana da magana
koda
yawa ibabe zai kusa kaman ka fara wata magana
eh to abinda nake so karin haske nake so ne yi magana akan cewa ya uda yake magana cewa duk akan kwa masu zuwa turai su ne suke dauko wayannan abubuwan nace to yau ni yauwa ba sai ka je turai ba ni da kai da mu nan gaba daya ba wanda ya tafi mai ban ma mutan hanyar turan nan ba kuma gashi cewa mun dauki wasu da yiwuwar turawa
a gida jama'a abubuwan su karka manta cewa muna kallon fina-finan turawan nan wanda kuma ni a kullum ina nan akan bukata na cewa in dai har kana kallon da mutane za ka san lokacin da kai ma za ka kama wannan
yanzu
in dai har kana kallon fina-finan turai to babu ba za ka san ran da za ka tsundu kai ma ka fara kana
rayuwar da tunawa cikin ba
to saboda haka ni ina ganin wannan kalubale ne ga iyayenmu
kuma suna kallon ko wannan tunawa ba bari ba ni abin da nake so mu gane ba wai ina kalubalantan cewa maganin cewa ya kamata a ce tarbiya tun daga gida ya kama ita ya kamata kallo ba zai zama to abun nan ba
idan ka duba ka dauki shekara 16
amma maganar tarbiyya
da dauka da
Yusuf Gombe
ka kana magana
komai ka dauka in ka dubi shekara 16 zuwa yanzu zaka komai ka dauko zaka dauka a cigaba amma in ka dubi tarbiyyar mu zaka duba ba take ci kuma mu yanzu san zamu ci ba tarbiyya in ta koma baya ma sai ya fi
amma da kan magana kace idan aka kwabi yaro da
ya kwabi kenan a wannan magana to yanzu idan ka kwabi yaro ma kokari zai ko bai idan ka sai ya aika wannan abu
to abin da nake
so ka ba su roki
koran Allah ne mana karanci
magana da ake akan turawa shine ana wata magana akan turawa turawa an dauko maganar ziyara a ce bature ba sai bature ba ziyara bai wai an dauko al'adun turawa a shi ma be kamar da dabi'un namu suke al'adun namu hanjin jimina akwai na ci akwai na zubarwa shi ma akwai nashi wato inda za a tantance shi ma yana da nashi mai kyau mu ma muna da namu mai kyau kuma muna da namu mara kyau kuma shi ma yana da nashi mara kyau to maganar wai lalle ana dauko maganar hadda katiri da lazabe da sauransu ba a jiran abu na ci gaba a ce wai al'ada ce namu an jefar da ita abu ne ake magana na yanzu an yi magana akan wani da yana iya tafiya kilomitoci ya je shi ziyara kaga yanzu idan ya tattaka ya je shi fi sabilillahi wanda ya je gurin nan nashi zai ce yayi haka dole ne zai mai fada da sauran zai ce ya kamata a yanzu akwai zamani ne na abun hawa to ya hau abun hawa ya je shi gurin amma dole ne a rinka duba irin wa'annan akwai ci gaba akwai kuma barin al'ada
a sauraro nan zamu dasa aya a shirin wannan makon makon gobe in Allah ya kai mu zamu daura daga inda muka tsaya a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Lika da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya assalamu alaikum
baban gida jibrin zai kawo mana sharhin jaridun Najeriya
shirin jaridar ne da jaridar da Bangal daya daga cikin manyan labaran jaridar Bangal na cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kara jaddada kullun gwamnatinsa na kawar da rashin tsaro da yanzu haka ya addabi yan Najeriya musamman ma da arewacin kasar shugaban Buhari ji jaridar Bangal ya furta hakan ne a jawabin da ya gabatar wajen bikin yayi daliban sojoji fiye da 250 a kwalejin horar da hafsoshin soji na NDA dake Kaduna shugaban kasar ya kara jaddada kullun gwamnatinsa na tabbatar da doka da oda tare da yin kira ga yan Najeriya da su bayyana gwamnati haɗin kai domin tabbatar da tsarin demokradiya da saka jari daga kasashen ƙetare domin kasar ta ci gaba ita kuwa jaridar Punch na magana ne a kasafin kuɗin shekara mai zuwa da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya gabatar wa majalisar tarayyar Najeriya inda ta bayyana cewa za a kashe fiye da naira biliyan 12.5 wajen kula da jiragen fadar shugaban kasa jaridar Punch ta ruwaito ministan kuɗin Najeriya Hajiya Zainab Ahmed na bayyana hakan a lokacin da ta yi karin haske game da kasafin kuɗin na shekara ta 2022 yanzu haka dai fadin shugaban kasa na da jirage akalla guda 10 wanda ake amfani da su wajen jigiran shugaban kasa da mataimakinsa da shugaban majalisar dattijai da shugaban majalisar wakilai da mataimakansu zuwa gurare daban-daban domin gudanar da ayyukan gwamnati sai kuma jaridar Leadership daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka kungiyar direbobin tankunan mai na kasar ta kuduri aniyar fara wani yajin aiki ke da ga magari a yau litinin shugaban shehu yammacin Najeriya Nanu Peng Tayo Aboyi shine ya bayyana hakan yace kungiyar ta gudura ne ya fara yajin aiki ne domin nuna fushin su game da lalacewar hanyoyin sufuri a Najeriya lamarin da ka haifar da hatsara da kuma hasarar rayuka na direbobi da kuma ma'aikatan tankunan man fetur to sai dai kuma jaridar The Nation ta ruwaito hukumar matatan man fetur ta kasa NNPC na kira ga direbobin tankokin mai na Najeriya da su janye kurin su na fara yajin aiki a yau a wata sanarwa da kakakin hukumar ta NPC Malam Garbatin Muhammad ya fitar ya kira ga kungiyar darubobin tankokin man Najeriya da zuba halin da al'ummar Najeriya za su shiga muddin suka fara yajin aikin na yau su dai kungiyar darubobin tankokin mai a Najeriya na kira ne gwamnatin Najeriya da ta gyara hanyoyin kasar da suka lalace hanyoyin da ke haifar da hasarar rayuka da kuma motocinsu da suke tukawa a duk rana sai kuma jaridar jaridar The Guardian daya daga cikin manyan labaran ta cewa yan bindiga sun kashe yan kasuwa 19 a wani kasuwa dake jihar Sokoto. Rahotannin da yana cewa yan bindiga sun kai hari ne a wani kasuwa dake ci a ranar Juma'a garin Ungwan Lalle, karamar hukumar Sabon Birni ta jihar wanda ke kan iyaka da jamhuriyar Niger, inda kuma suka yi barin wuta tare da kashe mutane 19. Tunije jami'an tsaro suka ce sun dauke mataki. Babban ya ci fam murya Amurka daga Nigeria.
Kawo ƙarshen shirin na musamman sai can da yamma da ƙarfe 4 agogon Najeriya da Niger. Abokan aikin mu a Washington DC za su shigo da shirin rana kafin lokacin. Ni Madina Dauda da na jagoranci shirin ke cewa mu kasance lafiya.